الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينك نيمان سلم تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى غوديا ايرن نعمومن دا ياي منا وايند با سا قاريوا يا قرا حدامو ا ونن مجلسي مي البركه وند يكي مسلاتين الاحسان محمد محمد ابنو هوتور دي ار اي ا غارن كانو ا ونن يمتي نرانر اصبر wanda ya kama 25 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine yazo dire da 14 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 25 ga watan Ramadan, amma fa sai mun yi karatun baya mun juya har shekara ta 8 daga hijira a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci babban sahabin nan mai daraja mai falala Saifullah al-Maslul wato Khalid bin al-Walid akan yaje ya rubuje gunkin Uzza, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa na tarihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar bayan da ya bude Makka, ta inda ya dinga aikewa da bataliya daban-daban ta manyan sahabbai masu falala, yanda aka dinga rubuje gumaka domin a kawar da dukkanin yanayi na shirka. A irin wannan yanayin ne ma ya tura Al-Mughira bin Shu'ba da kuma Abu Sufyan bin Harb suka je suka ruguje gunkin Lata, wanda kamar yadda muka yi alkawari taskarta mu ta tarihi ta yau cikamaki ce dangane da tarihin Khalid bin al-Walid da muka ɗauko a ranar 18 ga watan Ramadan. Da haka irin wannan rana ne ta 25 ga watan Ramadan a shekara ta 8 daga hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya aiki da Khalid bin al-Walid a cikin wasu runduna ta mutum 30 wayanda suke haye akan doki, ya bashi jagorancin su yace su tafi can inda Uzza take su je su ruguje ta. A lokacin da Khalid bin al-Walid yaje ya aiwatar da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da ya dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi yake cewa shin ka ga wani abu da ka je ka ruguje gunkin, akwai wani abu da ka gani? Sai Khalid bin al-Walid yace ban ga komai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ji haka sai yace ina ai ba kai komai ba Khalid, koma ka je ka ƙara ruguje wannan gunkin. Dan haka a lokacin sai Khalid bin al-Walid ya koma wannan wuri inda wannan gunki na Uzza yake, an ce wajen wani bishiya ne wanda Larabawa suke tsarkake wurin da ibada da bauta. A lokacin ya tafi da fushi a fusace ya zare takobinsa. Lokacin da ya tunkari wannan wuri a wannan yanayi me ya faru? Fakarajat ilaihi imra'atun uryanatun, sai wata mace tsirara sai ta yi kansa sauda kuma baka bakikirin na shiratul ra'as kanta a tsatsefe, wato wannan yana cewa shaydani ya ce kenan. Fadarabaha Khalid da yake jarumi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aiki, fashaqqaha nisfaini sai ya keta ta yi mata tsargar rama, in ji bawo shi shine ka keta mutum gida biyu ya rabe biyu. da aka sai ya koma izuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka yace na'am tilkal uzza sai yake cewa wannan ita ce uzza wa qad ya'isat an tu'bad bi biladikum abadan yace ta diba haso daga abauta muku abauta mata a garinku har abada ta kwashe kayanta da kuma tsanta ta bar jaziratul arabi wanda wannan ya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na yakar shirka da tabbatar da tauhidi in kana jin tarihin mu komo anan akan ina yin buga wannan misali ai da yawa da manzo aka ga inda gumaka ake bauta musu to baka raba su da shedanin aljanu sune bakakin aljanu kenan shedanu kenan su suke shiga jikin su har ma su dinga wani abu masu bauta musu sai su tsamani bauta musu suke ai mun ji lokacin sarki Aliyu yaji dan tsamiya shine sarki wanda musulunci yazo a zamanin sa Kano wanda wannan shine abin da tarihi ya nuna eh mun yi magana da wani wanda yake yana da yawan jayayya sai yake nuna cewa wai ai ba haka bane nace a'a wai ga sunan sa nan Ali a'a nace ai Aliyu daga bayi ne yaji shine sunan sa da ya musulunta shine sai koma Aliyu amma da yaji ne baban sa kuma tsamiya amma da ya musulunta kamar yadda in mutun ya musulunta yake canza suna sai ya koma haka to shi ma lokacin da yace so sai ce aje inda barbushe yake aje dutsan dala ai anan ne tsumburgura take wannan shedani inda ka san uzzan haka take wani daki ne ake zuwa a bauta mata in barbushe yaje ya gana da ita an ce sai ya sako duk shekara yake wannan sai ya sako daga dutsan dala sai ya ga mutane ga abin da zai faru ga abin da zai faru ai da ma Allah ya ga mana yulquna sam'a wa aktharuhum kazibin yawancin su suna jiya su sata ji amma yawancin su da aljanu da jararu makaryata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suka jiyo gaskiya daya sai su cakuɗa ta da ƙarya 99 to wani abin sai ga ya tabbatu to wannan shine abin da ya faru shine sai wannan Aliyu ya je ya ke ta dama da tauhidi ya zo masa aka ruguje ɗakin shi ma an ga irin shigen wannan matar an ga wani dodo suka ce ya fito ya je kuma ya fada an ce da ya tashi bai ko ina ba sai ya zama kofar ruwa Allah ya sa bai yi cikin gari ba sai ya wajen kofar ruwa ai tun daga sannan sarakunan Kano suka canfa kofar ruwa suka cewa duk sarkin da ya fita ta kofar ruwa to babu shi kun gwada wannan malam sun gani ko lokacin da aka yi rikici tsakanin Yusufawa da Tukurawa wani yaki ne da aka yi na basasa a Kano Allah kada ka maimaita mana shi domin an suwa irin sa yanzu a zamanin mu yanda ake da sarakuna guda biyu nan ai an taba yin wannan a Kano sarki Yusuf da sarki Tukur jinin sa daya amma suka dinga rikici kamar yanzu yanda muke da sarakuna biyu a Kano Allah ka bada zaman lafiya ka kawo mana mafita ta alkhairi dan aka toshi a wancan lokacin sai da aka yi fada aka yi yakin basasa tsakanin su to an ce abin da ya karye sarki Tukur shi ta kofar ruwa fara kamar yanda su masu tarihi zuga bala mu dai ba mu yi badar tambi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace marrajjatu diyaratu an hajatihi fagar asharaka hadisin Imam Ahmad duk mutumin da ya tashi yin wani abu sai canfi yasa sai ya fasa kamar yanzu kai in sarki ne sai ka kai fita ta kofar ruwa zaka je airport saboda canfi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi shirka to amma kuma abu ta kan zazza ko kuma kulumbutu kai a wala to sarki Tukur da ya bi ta kofar ruwa ai shi ma dawo da bi Kano ba kenan shi ma aka kifar da shi sarki Alu ya zo to wannan duk akwai alamuwa na shedanu irin waɗannan abu amma yanzu ina tambaya Alaga wata mala dakta me yasa wai har yanzu ake alakanta in an zo takuta ha zamanin maulidi ake alakanta maulidi da hawa dutsen dala ne ni da yana tsoron wani abu mala kada tsumburbura ta tafi ba ta ƙara dawa shine sai ga a rasa me za a sai a ce kawai a tafi ga abubuwa ne da za a yi na munasaba da sauransu ko me yasa ake hawa dala ba a hawa goron dutse ba a hawa dutsen magon ba a hawa dutsen fanisau ai su ne duwatsun da suke a Kano to ya kamata mutane a dinga takazzaza Allah ka bamu da imani Khalid bin al-Walid bayan da yayi wannan aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara dora masa wani aikin a matsayin sa na gogaggen jarumi sai ya aike shi a bisa jagorancin wasu mutum 350 wanda suka tattara muhajirun da al-ansar yace su tafi zuwa wata kabila da ake ce da ita Bani Juzaima amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce yayi yaki ko ya kace kowa ba wanda in ka koma cikin sahihul bukhari imamul bukhari ya kulla wani babi a cikin sahihin sa yace babu ba'atin nabi sallallahu alaihi wasallama khalid bin al-walid ila bani juzaima babun da yake nuna aikin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ga khalid bin al-walid zuwa bani juzaima wanda kuma ya rawaito hadisi daga salim daga babansa shine abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yace manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya aike da khalid bin al-walid zuwa bani juzaima sai ya kira su zuwa musulunci amma da yake suna da gwaranci gwarawa ne larabcin nasu baya fita sosai maimakon su ce aslamna mun musulunta su faɗi yaren da kowa yake ji sai suka canja suka faɗi yare mai harshen damu sai suka dinga cewa sabba'ana sabba'ana wanda wannan kalmar ba ta fitowa cewa sun nuna sun musulunta kamar wani lafazi ne da yake da wata ma'anar daban don haka a lokacin sai Khalid bin al-Walid kawai bai wata ba sai ya far musu shi a tunanin sai suna nufin cewa ba su musulunta ba ne ba su musulunta ba ne ba musulunci da aka yi tunda takobin Khalid tana da zafi sai ya yi kansu ya kama su kuma ya kashe wasu daga ciki mai ruwaya salim maula abdullahi dan umar wanda aka karɓo daga abdullahi dan umar sai abdullahi bin umar yake cewa sai ya ba wa kowanne daga cikinmu asirin ɗinsa shine fursunan yakin da aka kama har sai da kashe gari ta yi sai Khalid bin al-Walid ya yi umarnin cewa kowa ya kashe fursunan yakinsa faƙultu abdullahi bin umar yake sai na ce wallahi la aqtul asiri ya ce wallahi ba zan kashe fursunan yakina ba wala yaqtul rajulun min ashabi asirahu haka nan wani daga cikin rago mutanenta wanda aka ba su yace kowa shi ma ba zai kace fursunan yakinsa ba hatta qadimna annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da muka gabato wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarnahu muka bashi labari fara afarafa annabi sallallahu alaihi wasallam yado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yaso ba sai daga hannunsa yace allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a kale yace ya Allah ina kubutar da kaina zuwa gare ka dangane da wannan danyen aiki da Khalid bin al-Walid marataini har sai ya fara ka so biyu wanda wannan shine ya daga cikin zamiya da Khalid bin al-Walid ya fara yi a tarihi ka san dan adam mala haka ga ajizi ne kisa ake ta roƙon Allah Allah ubangiji ya kare ka daga zamiya musamman malamai malamu mu ne muke son mu dinga yawan nan ada saboda koya kai zamiya shikenan mutane duk alherin ka ba za su kalla ba sai shan rubaya ɗaya da kai ka san an ce su malamai farar rigar koya datte ta ba ta to gani ake isa daga cikin addu'a malam ku dinga yawan addu'a Allah ya kare mu daga zamiya saboda tsautsayi ne wallahi ba yanda za ka yi kai ba ma'asumi ba ne in kai wata zamiya to shikenan Allah ka kare mu daga zamiya to wannan daga cikin zamiyar da Khalid bin al-Walid ya yi kuma da yawa daga cikin sahabbai dama sun kalubalance shi daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya biya diyyar wa'annan mutanen da aka riga aka shi saboda sun riga sun musulunta sannan ba iyanan jarumta Khalid bin al-Walid ta tsaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ya halitta yakin Hunain wanda yaki ne da aka yi gagarumin yaki a 11 ga watan Shawwal shekara ta 8 daga hijira wanda yaki ne da aka yi da kabilar Saqif wanda suke da'ir kuma an kira wannan yaki da wannan suna domin ana danganta shi ne zuwa wurin da aka yi yaki shi ne Hunain kuma shi ne yaki na farko da musulmi adadinsu ya ninka adadin kafirai duk yakin da ake amma duk su madar sai su Uhudu da yaƙoƙi da kasa ne duk ana fin musulmi yawa to musulmi sai suka fara jin alfahari da wani abu shi ne Allah ke cewa lokacin da kuka yi alfahari da yawan amma bai amfana muku komai ba don an so da a samu matsala ma a tarwatsa musulmi to daga baya ne Allah ya taimaki musulmi manzon Allah ya haɗa kan musulmi ya kira su sannan suka zo da sun razana to wannan shine abin da ya faru adadin musulmai shine mutum 12,000 su kuma Saqif adadin su mutum 10,000 kaga 12,000 ya fito 10,000 wanda a wannan yaki Khalid bin al-Walid ya yi jarumta har ma wata mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatu dangane da Khalid bayan da aka yi masa raunuka an masa jina-jina saboda bai gudu ba bai ja da baya ba sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai zo sai masa tofi lokacin yana masa tofi nan take ya warke babu ko kwarzane a jikinsa kuma daga bayan musulmi suka ce nasara to bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati zamanin Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala no musulmi da yawa bayan da aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati musulmin kabilan Laraba da yawa duk sai suka rida duk alƙaryatun nan da suke gefannin Makka da Madina duk suka dinga yin rida musulunci inda ya rige kowai bai fi Makka da Madina ba duk su da'irtu ina ne da sauran wurare inda musulunci duk suka dinga yin rida suka ce an daina wasu kuma suka hana zakka to Khalid bin al-Walid yana ɗaya daga cikin jagororin da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi amfani da su wajen yakar waɗanda suka yi rida shine sai na Abubakar ya tashi wata rundina ta mutum 4,000 ya ce su je su yaƙi Dulayha bin Kuwailid shi bayar da bayayi da a wacewa shi annabi ne a lokacin suka je suka haɗu da su kuma sai shi a Dulayha ɗin sai ya gudu zuwa Sham wanda Khalid bin al-Walid ragowar rundunar Dulayha ya bi ta ya tarwatsa su sannan kuma yasa duk aka kawo su daga nan ya aike da su zuwa wurin halifa Abubakar Siddiq domin ya aikata abin da ya ga dama da su sannan Khalid bin al-Walid dai ya kai farmaki wajen wani mutum da ake jira shi Malik bin Nuwaira shi ma yana ɗaya daga cikin da suka hana zakka bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda daga cikin wasiyar da sayyidina Abubakar yake musu dan ba wai so ake a kashe mutanen ba yana cewa in kun je duk garin da kuka je ku yi kiran sallah in kuka ji mutanen sun yi kiran sallah to ba su yi ridda ba kenan suna nan akan musulunci sai ce ku kyale su amma in kuka je kuka yi kiran sallah sannan kuka aika musu zakka in suka yi tabbatar suka bayar kuma suka yi kiran sallah suka karba daga gare ku sai ce to kada ku yaƙe su amma in ba su yi ba to ku yaƙe su to lokacin da Khalid bin al-Walid ya je inda Malik bin Nuwaira yake sai ya aike da dakarunsa ya umarce su kuma su bi wasiyar sayyidina Abubakar to a lokacin sai wasu dawakai suka zo tare da Malik bin Nuwaira tare da wasu daga cikin mutanen to shikenan sai mutanen sai suka sabani akan su wasu suka ce sun ji kamar su Malik bin Nuwaira sun yi kiran sallah wasu kuma suka ce a an samu ra'ayi guda biyu wasu suka ce sun yi kiran sallah kuma sun yi iqama kuma sun yi sallah kuma sun tabbatar da zakka wanda Abu Qatadah al-Ansari ya bada wannan shaida wasu kuma suka ce a gaskiya ba su je ba suna nan akan riddar su to lokacin da aka samu wannan sabanin Khalid bin al-Walid bai saurin yanke hukunci ba sai ya ce a je a tsare su zuwa kashe gari kafin ya ga me yake tunanin ya kamata a yi musu wanda an ce garin ana cikin wani sanyi ana makoma kun sanyi to a lokacin sai Khalid bin al-Walid sai ya ji tausayinsu sai ya umarci wani mai kina sai ce me ya kamata sai ke cewa udfa'u as-salaakum ma'ana ku sa fursunoninku su jiɗi ni ku ba su wuta su jiɗi ni kenan wanda ma'anar wannan ibara in ka koma kuma yaran kinana kisan kai ne a wani yaran kasa akan samu wannan yaran wannan kalma daban alal misali yanzu an taɓa samun wani balarabe wai ya zo Kano sai ya ga sabulin salo ya ɗauka abinci ne sai ya kama zai kai bakinsa sai wani ce da shi kul 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 to shi a wajen bahaushe kul ka bari kenan bari shi kuma a wajen balarabe in ka ce kul menene ci sai ya dinga kai abin to kaga wannan kenan zaka iya samun yare a wannan kalma a wannan yaren ga abin da take nufi a wannan yaren ga abin da take nufi to a yaren Quraysh in aka ce addafa shine mutum da zai jiddimi a sa masa wuta ya jiddimi ko wanda zai lulluba da barko ya samu dimi lokacin da ake sanyi sai yake gaya musu wannan kalma yaren kinana kuma wannan an rufin a kashe su don haka lokacin sai masu gadin waɗannan mutanen da suka zaka sai suka kashe su shine aka akwai mutum da ake ce da shi Darar bin al-Aswad sai kashe shugaban nasu Malik bin Nuwaira to an ce Khalid ana taka sai ji hayaniya sai fito a lokacin tunuma sun gama da su to sai kalu bin walid yake cewa idza arada Allahu amran asabahu, in Allah yayi nufin abu ba yanda zai abun nan sai yau. To daga cikin abin da ake cewa Khalid bin Walid yayi mistake, yayi kuskure, shine sai ya auri matar Malik bin Nuwayra din, shugaban wayannan mutanen da aka kashi. Wannan da yawa ta sa daga cikin sahabbai da suke Madina suka inkarin haka. Wanda daga cikin masu tsananin inkarin shine Sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Wannan abu ya bata masa rai, har ma yace da Khalifa Abubakar ai ya kamata ai dismiss din Khalid, a cire shi kawai. Sai dai Sayyidina Abubakar bai gamsu da wannan shawara ta Sayyidina Umar ba, sai ce ma kuntu li ashyam sayfan sallahu Allahu ala al-kafirina, yace bai kamata in dakushe in maida takobin da Allah ya riga ya zare su akan kafirai ba. Amma dai Sayyidina Abubakar ya dan yi warning din sa, wa annafa Abubakar Khalidan ala fi'lihi, shine ya gargade shi abu sawannan aiki nasa. Amma duk da haka sai ce kuma ya tafi zuwa rundunar sa, wanda wannan shine abin da ya faru. Amma dai Sayyidina Abubakar ya ba da diyar Malik bin Nuwayra, sannan wannan matan da aka ji an kama su a matsayin fursunan yaki an daru su, saboda suna nan a halin musulmi ba rudda suka yi ba. Duk da haka Khalid bin Walid ba wai iyalan ya tsaya ba, zamanin Sayyidina Abubakar dai akwai wata babbar fitina ta Musailamatul Kazzab, wanda ta fitini al'ummar musulmi, shine aka yi yakin Yamama a shekara ta 11 daga hijira. Adadin musulmi shine mutum 13,000, su kuma adadin rundunar Musailama mutum 40,000. Yakin nan an yi gumurzo da wuta ta wuta, da an so a tarwatsa musulmi, sai musulmi suka yi dagiya. Wannan ne ta sa mutanen Musailamatul Kazzab sai suka ja da baya, har suka shiga wani lambu da ake cire shi hadikatul mauti, lambun mutuwa, gonar mutuwa, suka rufe kofa. To wannan ne sai aka samu jarumai tsayayyu marasa tsoro. Mun ji yanda Az-Zubair bin al-Awwam ya hau katanga a yakin bude Babiliyon, ya bude kofa. To nan ma sai Allah ya azurta musulunci da irin su Al-Bara'u bin Malik, dan uwan Anas bin Malik, sai ce ku dauke ni ku tilla ni. Mutane sai suka ga aika sada zai aka ki kan ayo kan kace me wannan ya akai akai ba san da yanda akai ba, ko sai a ga mutum a saman katanga ya jira ya kabbara ya bude wannan. Nan da nan mutanen Musailamatul Kazzab suka yi kansa, suka yi masa kata kata a bayansa. Amma Allah ya sa yana da shan ruwa a gaba. Ai in kana jin maganar dashi mai tsawon rai, to Al-Bara'u bin Malik kenan, domin da ya koki shi dan neman mutuwa ne aka ce kuma baya mutuwa, dan akwai wani yaki ma da aka ji a irin yakoki da aka cillo ta mujajjawa, saboda shi so yake mutu kuma yake mutuwa. Mujajjawa ta kama cinyarsa, shi kansa dan uwansa Anas bin Malik bai ga abin wai zai sa hannu ya ce, sai da ta kwaye man nama hannunsa gaba da. Amma Al-Bara'u bin Malik bai mutu ba, ya shiga irin wannan wato rantsin da yawa. To kaji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ce ta sa da ƙarshe aka rutsa su, kuma wahashi sai aiki. Wannan wanda ya harbi Sayyidina Hamza, ya soki Sayyidina Hamza da mashinsa, wahashi. To a lokacin kuma sai wa musulunci rana, sai ne sai saita Musailamatul Kazzab sai ya soke shi da mashi, shine aka tarwatsa su akan wannan yaki, wanda yakin Yamama yaki ne mai ainihin dumbun tarihi. To bayan nan sai Sayyidina Abubakar ya ƙara tura Khalid. Akwai ɓangaren Iraki daula ce ta Farisa, akwai ɓangaren Sham daula ce ta Rum, su ne manyan dauloli da suke da tashe, kamar ka ce Amerika a shekarun baya da Rasha, to haka Farisa suke. Da haka sai Sayyidina Abubakar zai ce to bari ya tura shi ɓangaren inda garuruwan Farisa suke, ɓangaren Iraq. Wannan ce ta sa Khalid bin al-Walid ya yi yaƙi na farko a nahiyar Iraki, shi ne yaƙin Salasin, wanda yaƙi ne wanda aka yi shi a bisa rundunar wani bafarisi da ake tare da shi Hormuz. Ai ina ji sunan wajen tandayo Iran ta kasa ta tsare a wurin, yawa Hormuz, yawa Mudiku Hormuz. To ai sunan wannan mutumin ne, ai tsohon sarkinsu ne shi, zana gaya ma yanzu Iran suna da ƙabilanci ma nan. Ai yanzu ne muna bayan musu saboda musulmi ne, amma in an gama yaƙi da Amerika kowa zai koma gidan ubansa. Mu za mu koma sunna, su kuma su sai su yi ta shi'a su. Amma dai yanzu muna tare da su a wannan yaƙin. To shi wannan Hormuz ɗin shi ne ya jagoranci wannan yaƙi na As-Salasin, wanda aka yi a shekara ta 12 daga hijira, kuma wurin an yi shi a wuri da ake ce da shi Kazima. Yau Kazima yana cikin ƙasar Kuwait a yau ta yau. kuma an ambace shi da zatin salatis an ce saboda su farisawa sun daure jikinsu da ankoki a salatul ashi ne sarkoki sai suka daure jikinsu da sarkoki wajen kada su gudu su tsaya sai an mutu sai sun kashe musulmi amma saboda jarumtar musulmi da strategy na ainihin Khalid ibn al-Walid da technique da ya nuna wannan yasa sai da aka tarwatsa farisa kuma wannan ne ya bude masa kofar zai shiga daula ta Iraq shine sai aka bude aka shiga kasar Iraq daga nan ya shiga wani gari da ake ce da shi Hira shine sai ya bude Hira da Hira ita ne capital city na daula Farisa dake Iraq sai Khalid ibn al-Walid tunda ya ci wancan yakin na Salasil sai ya danna birnin Hira a lokacin ya zagaye wannan birni kuma bai samu wani lokaci mai tsobai cinye wannan garin sannan suka yi saranda suka je za su dinga ba da jizya daga nan kuma sai ya tafi wani gari da ake ce da shi al-Anbar ya tafi da shi wanda a gabar rundunarsa akwai al-Aqra bin Habib shi ma jarumi ne nan ma ya kewaye ta wanda sai Khalid bin Walid sai ya gane mutanen Anbar sun zo da wani salo na yaki irin kandag da aka yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sai suka yi wani rami sai suka kewaye to amma da yake Khalid akwai strategy na yaki da technique sai ya zaga wannan ramin sai ya ga cewa akwai roje da ramin ba shi da fadi sosai to ba gada ba itace ba komai sai ce to a yanka raquma sai ce raquma suna da girman jiki suna da tsayi a yayyanka raquman nan a cike wannan gurbin ayi gada da su aka yi mallan aka yi danna raquman nan aka yi gada da su shi da rundunar suka je kuma suka bude wannan gari daga nan sai ya shiga Ainatamur wanda shi Ainatamur shi ma wa bangare ne wanda Farisa suka ji da shi wanda kuma a nan ya fuskanci wata runduna ta maja tsakanin Farisawa da Larabawa nan ma ya ci nasara a kansu kuma a ciki ne ya samu wata coci wacce wannan cocin yau ta haifa wa da musulunci alkhairi ya samu coci an tsare yara ne ƙanana ana koya musu karatun injila bible kenan an kulle wannan kofar haka ya tarar mutum kusan 40 da ya fasa wannan yace a fasa wannan kofar sai aka sami yara mutum 40 wanda wannan ne sai ya raba su a matsayin ganima a wannan yaran an samu wanda yau sun yi wa duniyar musulunci aiki a cikin su aka samu Nusayr baban Musa bin Nusayr wanda ya kai musulunci Andalus ba da ban Nusayr din ba da ba a haifi Musa din ba har ya kai musulunci kasar Spain da Faransa da Portugal kaga baban sa da yaro ne Kirista kaje yanda musulmi suke tarbiyyantar da ƴaƴan Kirista Musa banin da abin da aka dinga yi mana ko baya baya a Najeriya an zo an sace mana yara a canja musu addini a mai da su mugwaye amma mu kaje tarbiyyar da aka yi aka mai da su masu amfani daga ciki akwai Sirina shi ma kai in ɗalibin ilimi ne zaka ji ana Muhammad bin Sirina babban tabi'i babban malamin fassarar mafarki yana daga cikin manyan tabi'ai shi ma babansa yana daga cikin wannan yara daga ciki akwai Yasar shine Maula Qais bin Makrama bin Abdul Muttalib bin Abdul Munaf an ce shine farkon yaran da ya fara shiga Madina daga Iraq farkon fursunan yakin da aka kama shi kuma shine kakan babban malamin tarihi wanda duniyar musulunci take takama da shi Muhammad bin Ishaq bin Yasar shugaban sira wal magazi kenan daga ciki akwai Humran bin Aban shi maula ne na sirrina Usman wanda ya kasance shi ma da ya zama musulmi sai da ya zama gangaren din alqur'ani sirrina Usman yana daga cikin mutum bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku je ku koyi qur'ani a wurin su amma shi wannan aban din sai da yazo yana cin gyaran sai na Usman in ana karatu shi yake musu fat shi yake istifta yi masa gyaran ana karatu wannan shi yake nuna ma cewa wai dan kaji limami yana wannan cikin Qur'ani ka daina masa gane-gane kai da baka hada shi Qur'ani bi kai ne kai gani kamar limamu bai san karatu ba shi Qur'ani haka yake ba shi da gani ka je YouTube akwai wani clip yana yawo na kurakurai da manyan malaman harami suka dinga a kuma wurare kadan Shuraim me yago ya ce hudallil muttaqina al-ibrahimi kaga wuri ne mai saukin abin nan sai ce hudallil mu'minina su dai duk haddasa shi ma sai da rawa kaji an kawo wajen mahirul ma'aikili abdullahi juhani su tun lokacin su aliyu jabir to karamin sani ne kuku me wai dan mutun yau yana kaduwa ne yayi da sai a ce yayi bata har ma kaza ana zuga mutun ko mutun ya dage wai ba za a ci gyaran sa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kafin sallah sai da irin wannan tuntuma a karatun Qur'ani Qur'ani to mu'jiza ce da shi to wannan shine dinga in suna sallah shi yake wa sayyidina Usman gyara wanda lalle hakika wannan shine abin da ya faru a Abasa Ainul Tamr a gurguje Khalid sai kada kuma ɗaya bangaren Rumawa bayan da ya ci nasara akan bangaren daular Faransa aka gama da ita sai sayyidina Abubakar sai ya aike da rundunoni a karon farko mutum hudu runduna ta farko karkashin jagorancin Abu Ubaida Amir bin Jarrah runduna ta biyu karkashin jagorancin Yazid bin Abi Sufyan runduna ta uku tsakanin shugabancin Shura Habil bin Hasana runduna ta hudu karkashin jagorancin Amr bin al-As ai shine muka ji sun bude garuruwa da yawa Amr bin al-As ma muka ji a dalilin haka ne ma yazo ya bude Misra ya bude Filistin ai din lokacin ne to sai dai Rumawa sun musu tanadi domin duk inda suka fuskanta sai Roma suka yi musu tanadi da haka a lokacin sai sayyidina Abubakar sai yanke decision sai to abinda zai kamata Khalid ya dakatar da fadan da yake a Iraki tunda an ce yayi Farisa ya taho izuwa Sham da haka sai yace Musanna bin Harisa Khalid ya raba rundunar sa gida biyu ya bar Musanna bin Harisa ta Shaibani a ragowar rabu kuma ya taho da ita ya hade da wayancan mutum hudun wanda wannan shine abin da Khalid ya har akai wani yaki gagarumi shine yakin Yarmouk a shekara ta 15 daga Hijira wanda an yi shi ne da Rumawa Byzantine wanda yakin Yarmouk yana daga cikin manyan tarihi manyan yakoki a tarihin addinin Musulunci wanda shine ya kawo karshen Rumawa Byzantine a garin Sham wanda shine wurin da ake Yarmouk shine a kasar Jordan a yau a kasar Jordan wurin yake shi sa adadin rundunar musulmi mutum 40,000 su kuma adadin rundunar Roma mutum 240,000 amma Khalid lokacin da ya wannan yaki malamai suka ce dududu bai fi dan shekara 19 ba saboda duk wannan yakin da yake yana matashinsa ne da ƙarfinsa da ainihin jinin a jikinsa to a lokacin ne sai Khalid bin al-Walid sai ce cewa Abu Ubaida bin al-Jarrah ya koma da rundunarsa zuwa wani fili da yake Yarmouk saboda nan ya fi kusa da Jaziratul Arab ya fi kusa da inda Laraba garinsa yake domin in ana neman ɗauki to khalifa zai iya kawo runduna cikin sauki ba a nisa ba ba shiga can cikin garuruma ba wannan ne abin da ya faru kuma sai Abu Ubaida bin Jarrah sai ya sauka daga kan ainihin shugabancin sai ya barwa Khalid to Khalid shine sai ya tsara rundunar har ya raba su bataliya mun ji abin da yayi a yakin Mu'ta yayi irin wannan salo kuma ya ci nasara sai da aka yi kwana 6 ana wannan yakin kuma abin da salon da Khalid bin al-Walid ya sai yake cewa ayi defending game ayi a tsare gida kawai masu kallon bala kun san da ake defending game in mutane sun zura kwallo sai su ji to ba mu zo gida mu tare a kare gida kada a ci a tashi a haka to shi ma sai fara defending game yace kada a kai wa Roma farmaki a tsare gida to a lokacin bayan da aka yi kamar kwana 4 ana yi ko a ranar 6 ga wata sai Khalid bin Walid sai ya ce to a koma kuma ai attacking sun gaji wayansa mu kuma yanzu muna da to a kai farmaki a tafi kanta attack eh to shine aka yi wannan wanda wannan yasa aka ci nasara wanda karshen yakin da Khalid bin Walid yayi a matsayin commander shine ma'arakatu Mar'ish yana kudancin kasar Taki a yau lokacin shine karshen yakin Khalid bin Walid ka san komai ya farko zai yi karshe wanda an yi shi a shekara ta 17 daga Hijira kuma wannan gari ya ci nasara ba tare da an yi wani yaki ba to ana nan ne sai sayyidina Abubakar sai Allah ya masa rasuwa sai aka yi sabuwar gwamnati sai aka yi wa sayyidina Umar mubaya'a to dama shi sayyidina Umar yana da ja akan wasu siyasoci na shi Khalid bin Walid da yanayinsa kuma ya ga mutane suna nema su canfa Khalid bin Walid su mai da shi wani dan karamin Allah to domin ya gyara wa mutane zama domin ya nuna mutane cewa fa nasaran nan fa ba ta Khalid bace ta Allah ce ai abin da Allah ya yi wa mutanen Najeriya kenan suka dauki wani mutum suka ce shi zai gyara Najeriya shine Allah shi zai kaza to kuma sai ya zo ya bada mamaki to ba a so a dinga ba wa dan adam wannan ka ba wa Allah al'amuranka dan haka wannan shine abin da ya faru kuma sayyidina Umar ya kalli wani abu da yayi lokacin da ya ci nasara fataganna shu'ara bi fa'alihi ya insha Allah to insha Allah da ku Allah kai ku gida lafiya Dr. Sunusi masha Allah dan haka sai mawaka sai suka yi waka da irin nasarun da Khalid yayi kuma daga cikin abin da Khalid shi ma sai ba su dukiya to wannan abin da yasa sai na Umar yake cewa wannan bai kamata ya ba sannan bayan daga nan ne sai na Umar sai ya cire shi sai ce ya bawa Abu Ubaida Amir bin Zara ya zama shine komandan musulmi sai dai alakar nan masu yakin tarihin addinin musulunci sun yi wasu maganganu wanda ba haka suke ba yana daga cikin abin da aka yi mana sharri a tarihin addinin musulunci sai aka samu wannan ɗan abubuwan da suka faru tsakanin Sayyidina Umar da Khalid bin Walid sai ake shirya ƙarerayi wanda ƙarerayin da ake shiryawa lalle haƙiƙa ba haka yake ba duk da cewa akwai sabanin fahimta tsakanin su to wasu malaman tarihi sun so su dinga sha wasu ƙarya har ma suke cewa wai abin da yasa suka yi rikici tun suna yara tunda dama shi Sayyidina Umar ai babansa ɗan dangin su Khalid je wasu ya faɗa Khalid bin Walid ya taɓa karyawa Sayyidina Umar ƙafa to shine yake jin haushinsa wannan duk ƙarya ne wanda dai an sami dalilai malamai da dama sun yi maganganu babu wani abu da ke tsakanin su wancan magana ne kawai saboda Sayyidina Umar yana so ya ga cewa mutane sun tsaya sun yi dogaro ga Allah kada a ce Khalid ne kuma an rawaito Umar bin Khattab ya tausaya masa ya yi faɗa lokacin da Khalid bin Walid ya yi wancan abin da manzo Allah yake cewa Allahumma inni abra'u ina neman tsare kaza kaza din nan sai na Umar ya yi munakasha da Khalid kamar yadda sahabbai suka yi kuma ya ce ka nemi gafara Allah cikin sanye masa irin waɗannan abubuwa sannan Khalid bin an rawaito Umar bin Khattab ya ce law adraktu Khalidan da na riske Khalid din sun ma wallaitu sannan na naɗa shi a gwamna sun ma ƙaddamtu ala rabbi sannan na gabato izuwa ko ƙaddamtu ala rabbi na gabato izuwa ubangijina Allah sai yake ce manista kalabta ala ummati muhammadin wa kabawa halifa annabi muhammadu laqulta yake cewa da sai in ce sami'tu abdaka wa kalilaka yaqul li Khalid najo masoyinka badadinka yana cewa Khalid sayful min suyufillah haka zai na Umar yake jada Khalid ya rage har lokacin da nazo da zan iya bashi ya zama halifa kuma Allah ya tambaye ni ga abin da zan faɗa sannan kaga wannan da a ce akwai wani rashin jituwa to da wannan abubuwa ba su faru ba wanda lalle haƙiƙa bayan da aka cire Khalid daga wannan komandanci da yake to bayan haka ya rayu ne shekara hudu a cikin ibada da kula da ƙananan yara da tausasa musu da kuma taimakon marayu da ayyuka na gari da ya ritaya sai ya koma ayyuka na alkhairi wanda kuma yana zama tare da talakawa da muskinai kuma yana gama daransa a masallatai kuma ya fara gudun duniya wanda wannan haka ake so mai lokacin da kai ritaya ka gama aiki to koma ayyuka na alkhairi sai ka ga rayuwarka ta cika da haske wanda kuma lokacin da ya zo rasuwa sai yake jin ciwo yake faɗa yake cewa ina ma yau gashi duk wannan yaƙi da yake amma yau Khalid zai yi mutuwar mata zai mutu a kan gadansa wanda Allah ya masa rasuwa a rana mai kama irin ta yau wanda an ce yana ɗan shekara 58 kaga bai ma kai shekarun ritaya 60 ba Allah ya masa rasuwa kuma ya ce a mutu ala firashi kun ganin zan mutu a kan shimfiɗata kama ya mutu al-ba'iru kamar yadda raƙumi yake mutuwa fala na mat'ainul jubana ya ce kai idanuwan matsawata ba ta yi kwanta ba mana yana jimamin duk wannan yaƙi da zai bi ya so ya mutu a wurin yaƙi wanda kuma lokacin da labarin mutuwar Khalid ya je wajen Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ya yi alhini a bisa wannan mutuwa kuma ya yabe shi har ma ya ga mata na Bani al-Mughira suna kuka a bisa Khalid sai ya ce lallai haƙiƙa a kanka Khalid ya cancanta a yi kuka ya Aba Sulaiman ya ce wa ma alaika an tabki nisa'u Qurayshin Aba Sulaiman ya ce ya kai Abu Sulaiman a kanka matan Qurayshi ya cancanta su yi maka kuka ma gaba ɗaya wanda wannan ne shi ne abin da ya faru Allah ya yi masa rasuwa a rana irin ta 18 ga watan Ramadan wanda lallai Khalid ya isa tauraro shi yasa da wahala ka ji musulmi bai san Khalid bin Walid ba lallai yana ɗaya daga cikin mutanen da zaka same su ɗaiɗaiku a tarihin ɗan adam darasi a rayuwarsa wajibi ne ka tafi tsaye wajibi ne ka bi Allah wajibi ne ka yi amfani da irin baiwar da Allah ya baka Khalid bin al-Walid bai je yana ɗaya daga cikin malamai da suke rawaito hadisi ba, baya cikin muhaddisai al-Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya cikin masu yawan ruwayar hadisi, baya cikin masu zuwa su gina masallatai da su sayo bi'ir Roma, amma shi sai ya amfani da takobinsa saboda shi jarumi ne. To haka ake so kai amfani da baiwar da Allah ya baka, kada ka ce zaka bi baiwar da ba taka ba, wanda ya duk wanda ya rawa aka ce duk wanda ya duka rawar wani ko ya rasa turmin daga tasa, inji mai magana jari. To fara rahmatullahi ala Khalid bin al-Walid, wanda wannan kadan kenan daga cikin daskar tarihi. In mun koma bangaren tafsiri, yau kai tsaye za mu tashi aya ta 77 zuwa ta 79 a cikin surat an-nisa'i. Me Allah yake faɗa a cikin wa'annan ayoyi masu albarka? Na'am.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
نعم. باين الله سبحانه وتعالى أعين سورة غباتا يي أمرني دا أي شري دومن أياك كافري أزمن تو تكن شري أزمو تكن تاكا سنسن sannan a wayancan ayoyi ya faɗi halin munafukai da ba sa fita zuwa yaƙi. Hakanan yi ambaci ko ya yi umarni da a yi yaƙi saboda ɗaukaka addininsa da kuma ceto da raunana mata da ƙananan yara da raunana. A nan sai Allah ya faɗi wasu jama'a wanda suke so su je su yaƙe mushrikai a Makka, amma lokacin da aka faralanta musu wannan jihadi sai suka ƙi, wanda munafukai ne suka so haka. Shine Allah sai yake zargin su a cikin waɗannan ayoyi masu albarka. Allah ce alam tara ilal ladina qila lahum, ayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yanzu shin baka gani, ma'ana baka mamaki daga wa'annan mutane wa'anda suka nemi a wajabta musu yin yaƙi lokacin suna birnin Makka. A lokacin da suka buƙaci a ce su je su yi yaƙi sai aka ce a'a, ku haƙura, lokacin yaƙi bai ba, shine me kuffu aydikum, aka ce ku kame hannayenku, ku riƙe ga barin yaƙar kafirai lokacin bai zo ba sai mai wa aqimu salata wa atu zakata, maimakon ku je ku yi yaƙi kafirin a'a ku tsaye da sallah ku ba da zakka, amma lokacin yaƙi bai ba lokacin ana maka akai wannan saboda lokacin musulunci bai ƙarfi ba tukun. Allah ce falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakshawna an-nasa ka kashiyati llahi aw ashadda kashya, ai lokacin kuma da suka hijira a Madina lokacin da aka farlanta musu wannan yaƙi na mushrikai sai ga su kuma sun kasance wasu jama'a ne suna tsoron mutane suna fulgita daga sha'anin mutane suna tsoron mutuwa ka kashiyatin lahi kamar yadda suke tsoron azabar Allah aw ashadda kashiyatan ko mafi tsanani daga haka, maimakon su zabura su tafi yakin kamar yadda suka nema da a wajabta musu, to lokacin kuma da aka farauta musu sai suka zama suna tsoro suka zama suna tsoron mushrikai suna firgita daga mutuwa kada a je a kashe su kamar yadda mutum yake tsoro daga azabar Allah ko mafi tsanani daga haka. Wanda Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace kana almu'minuna tibtida'il islami, mu'minin sun kasance a farkon musulunci wahum bi makka lokacin suna makka ma'murina bis salati waz zakati an umarce su ne su yi sallah da zakka was sabri ala azal mushrikina kuma su yi hakuri a bisa cutar wadda mushrikai suka yi musu wa kanu yashtaquna amma sun kasance suna shauƙantuwa law umiru bil qital ina ma an umarce su je su yaki li yashtaqu min a'da'ihim domin su fashe faucinsu game da maƙiyansu falamma umiru bima kanu yawaddunahu lokacin da aka umarce su kuma da wannan abun da suke kauna jaza'a ba'dhum sai shashin su suka yi raki wa khafa min muwajahatin nas suka ji tsoron fuskantar mutane khaufan shadidan tsoro mai tsanani, to shine sai Allah ya saukar da wannan aya, ma'ana dai shine me su waɗannan wanda aka ce da su lokacin suna makka farkon musulunci ku zo ku zauna cikin kwanciyar hankali ku kame hannayenku da kawunanku ga barin yaƙi irin na jahiliya ku je ku dinga yin sallah kawai cikin kushu'i da rukunanta ku je ku bada zakka, to a lokacin wannan lokacin ana makka ne aka ce lokacin ana irin yaƙe-yaƙe na jahiliya wanda akan mutum dai sai a shekara 40 ana yaƙi, to sai Allah sai ya hana su lokacin kuma da Allah ya wajabta musu yaƙin a Madina sai wasu jama'a daga cikinsu wanda su ne munafakai da kuma wanda suke da rauni sai suka ji tsoron kada su yi fada da kafirai kafiran nan su kashe su sai suke tsoron haka kamar yadda suke tsoron kada Allah ya sauko musu da azaba ko mafi tsoruwa da haka mafi tsanani daga haka, to wannan shine ma'anar ayar. Daga nan sai Allah madaukakin sarki yake ba da labarin tsananin tsoronsu daga wannan yakin. Allah ce wa qalu suke cewa rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alqitala ai me yasa ka faralanta mana yaki saboda raki daga mutuwa, suka ce me yasa Allah ka faralanta mana yaki laula akartana ila ajalin qaribin me zai hana ka jirkinta mana zuwa wani lokaci na kusa, maimakon a ce a yanzu har ma mu mutu ajalin mu yazo ya same mu je mu mutu ba tare da mun je yaki ba ba tare da mun je mun yaƙi wannan ba, shine suke faɗar wannan. Allah sai yake cewa qul ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata'ud dunya qalilun jin ni'imomin duniya dan kadan ne, duk wani daɗi da zaka ji a duniya abu ne dan kadan qalilun kadan ne, wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wala tuzlamuna fatilan ai ba za a zalunce ku ba daidai da sillin wannan zare da ke jikin kwallon dabino, ma'ana Allah ba zai zalunce ku ba komai kankantar abu. Wanda Imam Ibn Juzayy al-Kalbi yana fara a cikin littafinsa shahararri at-tasahilu yana cewa innal aya wannan aya fi qaumin min as-sahabati ta sauka ne akan wasu mutane daga cikin sahabbai kanu qad umiru bil kaffi anil qitali, an umarce su su janye hannun su rike hannun su gabarin yaki kada su yaki. Haka mannau an yi umaru bihi, sai suka yi fatan a umarce su je su yaki. Falamma umiru bihi, yayin da aka umarce su da shi, karihuhu la shakkan, sai suka ki yakin amma ba suna masu kokonto ba, ba wai munafunci ba. La shakkan fi dinihim, ba suna kokonto a cikin addininsu ba, walakin kaufan minal maut, kawai suna tsoron mutuwa ne. Wakila hiya fil munafiqin, yace a wasu kuma malamai suka ce a ba kan zabe ta soka ba, akan munafikai ne. Wa huwa aliqu fi siyaqil kalam, kuma zaka wannan ya fi dace wa kan siyaqin magana, kamar ya fi kama da munafikai din, domin tana magana ne kamar halin munafikai. To Allah sai yake faɗa, ina masu tsoron mutuwa, ina ku da kuke lankwamewa ba kwa so ku je ku yi yaƙi saboda kuna tsoron mutuwa. Allah ce aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, Allah ce duk inda kuke mutuwa sai ta same ku, ko da kuna cikin jinnai masu tsayi, kuna cikin bila, kuna cikin manya-manyan katafaren gine-gine masu cike da security da igwa masu hawa-hawa, duk inda kake duk jami'an tsaronka mutuwa sai ta zo ta dauke ka. Don haka kada ka ce za ku ji tsoron yaƙar kafirai saboda mutuwa. Mutuwa dole ne ta yi ta, dole kowa sai ya mutu, wanda wannan shine abin da wannan aya take faɗa. Duk inda ka boye, duk wani yanda za ka yi ka bi ka'ida ta cin abinci, an ce kana rashin lafiya ai sai ka dinga tsara abinci, sai ka dinga sa face mask, kada ka shaƙi kaza, sai ka dinga takawa, wallahi sai ka mutu duk inda kake. Amma wannan fa bai ce kuma kada ka kare kanka ba, wajibi ne ka kare kanka. Ai mun ji a wata aya da ta gabata daga cikin amana, kiyaye amana a kanka ma kanka amana ne. Amma dai wai ana nufin duk taka tsantsan da kake, duk wani bullet proof da mutane suke kare kansu, wallahi in mutum sai ta ratsa. Shugabanni nawa ne suke da sojoji suna kan giyar mulki, mutuwar ta zo ta ratsa ta tabbata su, nawa ne aka yi? Wasu sai da suka kaskanta. Saddam Husseini ɗaya daga cikin yaran Amerika da Amerika suka ba wa makamai ya yaƙi Iran, ƙarshe su kuma suka ce su je ya shiga Kuwait, da ya shiga Kuwait suka zuga shi, kuma sai suka yi amfani da wannan damar suka kama shi, suka kai masa farmaki duk bilolin da yake shiga, ƙarshe a sokawai aka kama shi. Mun gani ƙarshe sokawai gidan gayaɗi nan ya je ya dinga kwana ana kama shi. To kaga haka yake, innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun, haka dama su masu mulki suke in suna yaki suka shiga cikin gari, to masu girman sai a mai da su makaskanta. Abata shi ma yace misali yana kan ganiyarsa ta mulki, yana za a tafi an yi tazarci, za a yi tazarci, za a yi kaza, an yi zabe an soke, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, yana kan da zai juye koma irin polibiya na kamaru, shi ma Allah sai ya dauke kayansa. To shi mulki wai baya kare ka daga mutuwa. Za ka ga katon profesa na lafiya wanda yake ceto mutane, in ta zo mutuwar kansa shi ma ta kansa yake. To wannan shi ne ka'ida, sai dai kawai mai addu'a Allah ka samu cika da imani. Allah dama ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa ce. Wani wurin yana cewa kullu man alaiha fan, duk wanda yake duniya sai ya ƙare. Wani wurin yana cewa wama ja'alna li basharin min qablikal khuld, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mu sanya wa wani dan adam kafin kai ya dawoma ba, kowa sai ya mutu. To lallai haƙiƙa idan har mutuwa ita ce makomar halitta gaba daya, to lallai haƙiƙa ashe mutum bai kamata ya dinga gudar yaƙi na ɗaukaka Allah ba. Kamar yanda kaga mai tafsiri sai kawo magana kale din ta da ne dazu yau tasgar tarihi mu, shi kansa wannan mai tafsirin wanda nake leƙa tafsirin sa a Dr. Wahaba Az-Zuhaili mai tafsirin Munir, sai yake faɗa ce kama ƙala Khalid bin al-Walid, kamar lokacin da Khalid bin al-Walid yace hina ja'a al-maut ala firashihi, lokacin da mutuwa ta zo akan tabar masa, sai yake cewa me laqad shahidtu kaza wa kaza, mukibai ce na je wuri da kaza, na je Yarmouk, na je Zatul Salasil, na je Yamama, na je Fatahu Makka, na je na kashe Uzza, yana fado irin wannan. Yace wa ma min udhu min a'dai illa wa fihi jurhud, yace babu wata gaba daga cikin gabai na, sai kaga akwai rauni ko suka ko sara saboda jarumtar su. Ai me wankan gawansa aka yi fada, yace lokacin da yazo wanke shi, ka san shi wankan gawa sirri ne, amana ce, kisa ba a ba wa kowa yi wankan gawa sai amintacci, kada yaje ya ga wani abin da ba shi kenan ba, yaje zai yaje yana barbada mutane, sirri ne wankan gawa. To amma da yake wannan abu ne na alkhairi, sai mai wankan gawa sai yake cewa da yazo yi masa wankan gawa kusan duk gabansa, ko dai kaga sara ko ga suka wajen ɗaukaka addinin Allah, yake cewa to duk gabaina illa wa fihi jur, sai dai akwai rauni, min da'anatin aw rumyatin, ko sara ko suka ko harbi, sai cewa ha ana amutu ala firashi, yace kun ganni zan mutu akan tabarma ta, sai ce falana mat a ayinul jubana, yace tirda tirda matsorata, eh baccin matsorata tirda shi, sune suke kwana su mutu a daki akan tabarma, kada dibil wali kenan, Allah ji kansa da rahama. Da yawa za ka samu kuma wani mai yaƙin ya tsira, ai gashi mun ji Al-Bara'u bin Malik, inda ake kashe mutane ya tsira, amma sai ka ga mutumin da yake kuma ainihin takatsantsan kuma ya riga ya mutu. An rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa lokacin da Allah ya sa wasu daga cikin musulmai suka yi shahada ranar yaƙin Uhud, sai munafikai da suka kifuta yaƙin suke cewa lallai haƙiƙa ina ma law kana ikwanuna alladhina qutilu inna ma matu wa ma qutilu, ai da ƴan uwanmu wanda suka je suka yaƙe Uhud da suna tare da mu nan ba su fita ba, to da ba su mutu ba da ba kashe su ba. Daga nan Allah sai ya faɗi abun ban mamaki na maganganu wannan munafikai, Allah ce wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, in wannan munafikai wani kyakkyawan abu na daga nasara daga nima ya same su daga makamantan haka, sai su ce wannan daga Allah ne, Allah haka ya kaddara mana na daga alkhairi. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik, in kuma wani mummunan abu ya same su sai su ce wannan daga wurinka ne, kamar taurotsawa da yunwa da bala'i, sai ce ai saboda mun ba addinin ka ne Annabi Muhammadu, sai su canfa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wannan maganganun, kamar yadda mutanen Fir'auna suke canfa Annabi Musa. Wa in tusibhum sayyi'atun yadayyaru bi Musa wa ma'ahu, mummunan abu ya same su zai canfa Annabi Musa, kamar yadda yau mutane suke rasa aqidarsu da imaninsu, in mutum yana da jarin sa wajen ya ƙara aure ko ya yi aure, sai ce ya aure mai farar kafa, ai auren wancan ne da na aure shikenan arziki na kare, to wannan duk haramun ne, canfi ne, Allah ya hana mu. Allah ce qul kullu min indillah, sai ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi musu raddi akan wannan tunanin su, yace ka ce musu duk wani abu da yake samu mutum na alkhairi da shari daga Allah ne, Allah ne yake kaddara haka, in abu na alkhairi ya same ka Allah ne, in kishi ya same ka Allah ne, fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha, me yasa wa'annan mutanen ba sa fahimtar magana, me yasa ba sa fahimtar abin da Allah yake tabbatarwa, wanda wannan taubiki ne, ma'ana zargi ne da Allah madaukakin sarki yake yi musu, me yasa ba sa fahimtar cewa komai da ikon Allah yake tafiya, wanda wannan haka ake so mu zama, ka daina yarda da cewa wani canfi ne, wani yayi mun ya sa mun hannu, wani kaza, a ka dinga dogaro ga Allah, sai ka kwanta kai bacci, abinda muka yi daidai Allah ka bamu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, wanda suke taimaka wajen yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ko Allah ya amfanar da mu gaba daya, Allah ka sanya mu a cikin wanda kake entawa cikin wannan wata mai albarka, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.